Sha'anin tsaro a yankin gabashin Sokoto na cigaba da ta'azzara domin ko bayan hare-haren da ake kaiwa jama'ar yankin a kwanakin da aka fito a Laraba wannan mako ƴan ta'adda sun kai harin ƙare dangi inda suka yi ma jama'a kisan kiyashi bayanan da nan sama daga wasu jama'ar yankin waɗanda suka shaidi al'amarin sun ce jama'ar da suka rasa rayukansu sanadiyar wannan harin da aka yi a wannan makon sun haura 70
ne sun bazama cikin ƙauyukan dan su cikin kugawokin da gani tunda ba ƙauye guda bane kuma da sun gamu da kai ga hanyar halbe kaza sai su kashe kasu yi gaba wallahi tun ƙarhe 5 na marice suka operation ina gaya ma har kusa ga ƙarhe 10 na dare to duk inda sun ka zo ba wai magana dukiya ba ko wani abu illa kawai halbi na za a ta yi kan uwa mai yawa salin ƙarhe 9:40 sun shiga wani kawai na isa local government wanda ake kira Tozai sai mai kan uwa da wadi ba magana gada ni kai da kai yanzu safe ya ce amma kowa yanzu dardardar ya kai saboda ni saboda ba su da garantin suna iya su dawo don haka shine nake kira da gwamnatin tarayya da gwamnatin jaha don Allah don Annabi ka sa mana hannu
gwamna Aminu Waziri Tambol ya kai ziyarar gaugawa a yankin na Sabon Birni tare da rakke mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku da kuma shugabannin hukumomin tsaro da ke aiki a nan Sokoto domin jajantawa jama'ar akan wannan iftila'i da ya faru
waɗanda suka rasu muna roƙon Allah mai rahama mai jin kai ya gafarta musu ya gafarta kurakuransu da sasu aljanna shi firdausi ba tare da sabi ba muna kira al'umma ga cewa su sani magana ta gaskiya gwamnati tare haɗin kan jami'an tsaro tana yakacin kokari na ganin cewa waɗannan abubuwan ba su faru ba babu shugaba na ƙwarai musamman wanda anka zaɓa da zai so ya ga al'umma ta yana cikin wani hali amma al'amari idan ya zo kuma sai a ɗauki mataki na farko na kare shi da kuma dacewa daga kai ya sake faruwa
gwamnati ya shaida wa jama'ar cewa ya zanta da fadar shugaban kasa kuma an amince zai gana da shugaban kasa Muhammadu Buhari akan sha'anin tsaro a yankin na gabashin Sokoto gwamnati ya umarci hukumar bayar da agajin gaugawa da ta je ta yi kiyasan asarar da aka yi domin bayar da agajin gaugawa ga jama'ar ita ma kungiyar yan kishin Sokoto akan abin da ya shafi sha'anin tsaro ta yi taro da manema labarai inda ta nuna takaici akan abin da ke faruwa a gabashin Sokoto tun inda aka fito har gashi abin ya kai intaha Professor Nasiru Muktar Gatawa shine ya maganta da yawan wannan kungiyar
hali yanzu waɗannan local government din guda 8 waɗanda suke cikin gabacin Sokoto gaba ɗaya suna cikin tsoro ko da yaushe mutum ma bai da shina jin tsoron kwana cikin gida ne ko balle ma a ce ya zo ya kwanta a waje to abinda a kira mu zuwa ga hukuma a kira zuwa ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma gwamna Aminu Waziri su kawo mana tallafi na gaugawa domin a samu taimako ga waɗannan mutane akan kuma tsare dukiyarsu da kuma rayukansu
bisa ga kira yanda aka taiwa gwamnatin tarayya na ta kawo dauki akan abin da shafi sha'anin tsaro a yankin gabashin Sokoto a daidai lokacin hada wannan rahoto na tuntubi mai ba gwamnatin jihar Sokoto shawara akan abin da shafi sha'anin yada labarai Muhammad Bello ko akwai wani sako hukumance da gwamnatin jihar Sokoto ta karba daga gwamnatin tarayya akan wannan lamarin yace babu amma a nan gaba kadan gwamnatin Tambol zai gana da shugaban kasa akan wannan lamarin sai dai kuma akwai wani bayani da ke yawo a kafar sadarwa ta yanar gizo mai cewa shugaban kasa ya ba da umarnin a tarwatsa ƴan ta'addan da ke haddabar jama'ar yankin gabashin Sokoto Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto Najeriya